is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci 19:41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radion amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazan FM. Za ku sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a safiyar nan kakanun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada cikakken goyon bayan da Amurka ke baiwa Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi. Wata kotu a birnin Kabul ta yanke hukuncin daurin shekara guda-guda ga wasu 'yan sanda 11 game da dukan wata mace da aka yi har lahira. Sannan ma'aikatar shari'ar Amurka ta tuhumi wasu sinawa 6 da leken sirri da kuma satar bayanai na fasahar kamfanonin Amurka.
Turkashi.
Da yake ci gaba da jawabinsa a wurin taron kolin a nan Accra, shugaba Muhammad ya ce,
"The youth bulge is both an advantage to our continent and also a danger if we are not able to handle it properly."
Karuwan yawan matasa na da alheri ga nahiyarmu, kazalika kuma yake da hadarin gaske idan ba mu kula ba wurin samar musu da aikin yi.
Muna da rahoto bayan labaran duniya. Senator mai jiran gado Shehu Sani bai goyi bayan gayyatar da jam'iyyarsa ta APC ta yi wa tsohon Prime Minister England Tony Blair ya jawabi a taron jam'iyyar ba. Gamata bata sake zani ba majalisar dattijai. Za mu kuma kawo muku shirin demokradiyya a yau. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare. Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada cikakken goyon bayan da Amurka ke baiwa Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi da kuma ni sabon farmakin da dakarun da ba na soji ba ke shirin kaiwa da nufin sake kwato birnin Ramadi da ke Iraki daga hannun mayakan kungiyar ISIS mai da'awar kafa daular Islama. Wannan shelar ta shugaban na Amurka ta zo ne a yayin da wato yayin wata ganawa a jiya Talata da manyan masu ba da shawara kan harkar tsaro don tattaunawa kan halin da ake ciki a Iraki bayan da birnin na Ramadi ya fada hannun mayakan na ISIS. Tun da farko mai magana da yawo ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Colonel Steve Warren ya ce wannan yunkurin na sake kwato headquarter ta lardin Anbar ya dada fuskantar kalubale sanadiyar gudun da sojojin Iraki suka yi suka bar dimbin makaman Amurka a Ramadi yayin da suka fuskanci farmaki na mayakan ISIS ranar Lahadi. Warren ya ce sojojin na Iraki sun gudu sun bar dimbin motocin sojojin Amurka ciki har da tankokin yaki da motocin daukar mayaka masu kariya da kuma bindigogin atulare. Sake kwato Ramadi da kungiyar ta ISIS ta yi ya janyo mummunan suka ga manufofin shugaba Barack Obama game da rikici na Iraki ciki har da hare-haren jiragen sama kawai da ake kaiwa ma yan ISIS ba tare da ko alƙawarin tura sojojin Amurka na ƙasa su taimaka ma sojojin Iraki ba. Matakin shugaban ƙasar bai da tasiri a cewar kakakin majalisar wakilan Amurka John Bena da ke jagorantar majalisar wakilan wadda yan Republican ke da rinjaye ciki. To amma mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House Josh Earnest ya zargi yan majalisar tarayyar Amurka kin da kin baiwa Mr Obama wata sabuwar damar da ya nema ta matakin soji don yakar kungiyar ta ISIS.
Wata kotu a birnin Kabul ta yanke hukuncin daurin shekara guda-guda ga wasu 'yan sanda su 11 ciki har da wani shugaban 'yan sanda na gunduma a jiya Talata yayin da ta saki wasu guda 8 game da dukan wata mace da aka yi har lahira a birnin na Kabul a farkon wannan shekara. Alƙalin ya samu jami'an 'yan sanda su 11 da sakaci aiki saboda kasa kare farkunda yar shekaru 27 da haihuwa daga mummunan dukan da aka mata ranar 19 ga watan Maris wadda ya biyo bayan kazafi mara tushe cewa ta wulakanta Alƙur'ani littafi mai tsarki ga musulmi. Hotunan bidiyon da aka ɗauka da wayar hannu na nuna yadda mutane suka yi ta dibganta da sanduna suka jeho gawarta daga saman bene sannan suka markaɗa ta da mota kafin suka ja gawar bisa titunan birnin na Kabul sannan suka ƙona ta suka zubar a kogi. Wannan al'amarin ya janyo zanga-zanga a Afghanistan da kuma ma kuma wato da kuma matukar bacin rai a wasu wuraren ciki har da Allah wani da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da Majalisar Dinkin Duniya suka yi farar hula 30 da ƴan sanda 19 ne aka damƙi aka tuhume su au da laifin taka rawa au da laifin kin hanawa tun a farkon wannan wata kotu ta yanke hukuncin kisa ga hudu daga cikin fararen hulan ciki har da wani malamin addini mai suna Mulla Zainul Abidin wanda ya kazafin ma farkon da
to karfa'a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC haka ma'aikatar shari'ar Amurka ta tuhumi wasu sinawa shida da leken sirri da kuma satar bayanai na fasahar kamfanoni ta wajen kutsawa cikin muhimman bayanan fasahohi a Amurka da samar da su ga wasu jami'o'i da kamfanonin kasar China waɗanda ke ƙarƙashin kulawar gwamnatin China da suke bayyana tuhumar wadda aka yi tun a watan jiya wasu jami'an gwamnatin Amurka a birnin Washington sun zayyana tuhumce-tuhumcen a jiya Talata sinawan da ake zargi sun hada da Mr. Hayo Zhang wanda ke kame da wani injiniya irinsa mai suna Wayne Pan da sauran wasu injiniyoyi sinawa su hudu da wasu profesoshi waɗanda duk ake zargi da satar fasahohi daga kamfanonin Amurka irinsu Skywalk Solution da Abago Technologies waɗannan kamfanonin na Amurka na kera na'urorin tace sauti waɗanda ake amfani da su a wayoyin hannu da sauran na'urorin cikin wayoyin tafi da gidanka da ke sarrafa saƙonni da ke shigowa da kuma ficewa a wayar salula.
‘Yan sanda a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka sun faɗa jiya Talata cewa suna daura ɗamarar yiwuwar fuskantar ƙarin tashe-tashen hankula na ƙungiyoyin banga na mahaya babura ba mummunan harbe-harben da aka yi tsakanin ƙungiyoyin mahaya baburan masu gaba da juna da kuma ‘yan sanda waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane tara lokacin cin abincin rana a wani wurin cin abinci a yankin. Mai magana da yawun hukumar 'yan sandan Waco da ke jihar ta Texas Patrick Swanton ya ce da alamar ba a kawo ƙarshen faɗan nuna isa a jihar ba tsakanin ƙungiyar mahaya babura da ake kira Bandido da ta Cossacks. Ya ce akwai bayanai daga majiyoyi masu tushe na yiwuwar barazana ga 'yan sanda saboda mai da martanin harbin su da mahaya baburan suka yi bayan sun yi ta musaruta tsakanin su. Swanton ya ce gwajin gawarwakin mahaya baburan da aka yi bai kammalu ba don haka har yanzu ba a san ko 'yan baburan ne ko 'yan sandan ne suka yi kisan ba. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Madalla jiya Talata aka yi taron koli na wuni guda na shugabannin kasashe da suke kungiyar ECOWAS karkashin jagorancin shugabanta na yanzu shugaban kasar Ghana John Mahama wanda ya gargadi takwarorinsa su kula da bukatun matasa kamar yadda za ku yi ci gaban rahoton da Baba Yakuma Kiri ya aiko mana.
Da yake ci gaba da jawabinsa a wurin taron kolin a nan Accra, shugaba Mahama ya ce
the youth bulge is both an advantage to our continent and also a danger if we are not able to handle it properly.
Karuwan yawan matasa na da alheri ga nahiyar mu, kazalika kuma yake da hadarin gaske idan ba mu kula ba wurin samar musu da aikin yi. Ya kamata mu maida hankali a kan rayuwar matasa. Shugaban da ya kara da cewa
and so it's my hope that this will be an issue that we put up for discussion and it's my hope that the next summit would at its major team concentrate on the issue.
Yace ina kyautu da zaton ECOWAS za ta maida zancen matasa a agendan farko a taron kungiyar nan gaba don tattaunawa akai. Dr. Babu Wati masani ne na tattalin arziki da harkokin kwadago wanda ya nazari akan rashin aiki ga matasa a nan Ghana da ma nahiyar Afirka gabaki daya. Ya ce dalilai da dama ne suka yi sanadiyar rashin aikin yi ga matasa ciki har da rashin faɗaɗa ayyuka a ƙasashenmu da sauransu. Sai dai ya ce
this is not a problem for only West Africa but the problem is even bigger in some countries in Africa. For instance, South Africa has youth unemployment rate of more than 50%. That is why you
wannan al'amarin ba nan yammacin Afirka kadai bane har ma da wasu manyan ƙasashe na nahiyar Afirka kamar Afirka ta Kudu wacce take da kashi 50 na matasa da ba su da aikin yi wanda ya sanadiyan halahari akan baki a cikin kasar kazalika Tunisia kuma take fama da irin wannan kalubalen wanda ya janyo bore a kasar yace idan shugabannin Afirka na so su maida hankali akan samarwa matasa aikin yi to sai fa sun ba wannan al'amarin muhimmanci a duk shirye-shiryen da za su aiwatar a kasashen nasu malarta taron kolin da sun yaba wa al'umman kasar Najeriya da yin zabe cikin lumana musamman ma shugaban Najeriya mai barin gado Goodluck Jonathan da irin gudunmuwa da yiwa tsaron nahiyar Afirka da kuma samun zabe cikin kwanciyar hankali a kasarsa shugaban ECOWAS John Dramani Mahama ya karanta yabo na musamman ga shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da amincewa da shan kai da yayi kuma mika gaisuwar girmamawa ga zababben shugaban Najeriya General Muhammadu Buhari sai dai John Mahama ya kece zaton samun zabe cikin kwanciyar hankali a kasashen Cote d'Ivoire Burkina Faso da kuma Guinea kamar yadda aka samu a Najeriya da Togo a kwana-kwanan nan Baba ya kuma kiri sashen Hausa da murya America Accra Ghana
hada kan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage
to a gaida Baba Yakubu an jima ka da ake saran jami'ar APC za ta kaddamar da wani taro da ta shirya kan canjin gwamnati a Najeriya inda manyan masana da masu ruwa da tsaki za su gabatar da kasidu cikin sa da tsohon Prime Minister Britania Tony Blair duk da cewa ya yaba da shirye taron sanata mai jiran gado Shehu Sani bai goyi ba an gayyatar da jam'iyyarsa ta APC ta yi wa Tony Blair ba kamar yadda ya bayyana wa Hassan Kaina Maina dalilansa
a dauko wannan mutum da aka yi Tony Blair a cikin wani shiri zai mana jawabi akan canji an yi kuskure ko bai kamata ba kuma a matsayina na zaɓen sanata wanda ku jami'i na zan kaurace wannan taro saboda wannan mutum da aka gayyato mutum ne wanda yake karansa ba ana gamon sa duk wannan mutane da ka san abin da suke yi a gaban saboda a zaman shi na prime minister da ake yi da fashi fashi haka da aka akan duniya da wanda suka goyi ba wani abin da yake ba wani abin da za ku ya a gurin shi ko bai kamata a ci gaba da ita shi ta fara
to kuma da yanzu misali da a ce jami'ar APC za ta nemi shawaran ka wa zaka so kaga an gayyato
akwai mutane da yawa za a iya gayyatowa akwai tsohon shugaban kasar Ghana za a iya dauko shi akwai tsohon shugaban majalisar dinkin duniya za a iya dauko shi akwai shugabanni na duniya daban-daban wanda suka yi rawar gani na India da na China da na kasar Brazil za a iya dauko wanda mutane suka ci gaba amma ka dauko mutum wanda yake duka lokacin da ya yi shugabanci banda yaki-yaki da aka yi har yanzu na faɗin ba kuma ta ba rikicin da ake yi da yaƙi-yaƙin da ake a ƙasar Iraq da sauran ƙasashe na gabas ta tsakiya yana da hannu a cikin wannan abu
amma kuma da Shehu Sani idan muka duba yawancin rawar da ya taka a yaƙi-yaƙin nan galibi fa yaƙi-yaƙin nan ba shi ya kirkiro su ba kun shi maka man dan tayawa ne tayawa fa yake
to ka duba da gani ba wai za a ce kirkiro su yayi ba amma gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin manyan shugabanni guda biyu a duniya wanda suka jagoranci wannan yaƙi kuma suka haddasa har yanzu na kasar Iraki kashe mutane har yanzu na kasar Angola kashe mutane har yanzu na gabas tsakiya tun da lokacin da aka ce muka an haɓarar da irin gwamnatin su da rausa har yanzu ba zuwa rafiya ba zubar da zuwa ake shin waɗannan mutane ne za mu koya a wurin su ya zo ne koya mana inda za mu yi amfani da ƙarfin sojin murƙushe sauran ƙasashe Afirka su kusa da mu ko ko inda za mu iya ci gaba da yaƙi-yaƙi ko ko me zai koya mana kuma abin da za ka duba gani jam'iyyar shi a ƙasar Burtaniya ta riga ta faɗi zaɓe saboda irin lalacewar abubuwan da ya yi har yanzu yana ɗaya daga cikin bakin dinin da ya suke fuskanta to me yasa za a ce ba an ga yace wannan mutum ne zai ga mana
Comrade Shehu Sani kenan duk kokarin da nayi don jin ta bakin jam'iyyar APC ya ci tura Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Babu canji a yawan mata a majalisar dattijan Najeriya mai kujeru 109 a sabuwar majalisa da za ta fara aiki ƙasa da mako biyu. Mata takwas ne kamar a tsohuwar majalisar wacce za ta kammala aiki ko da shike wasu sabbi ne. Ga Madina Dauda.
A majalisar wakilai kuwa yanzu an samu ragin yawan mata da aka zaba daga 24 zuwa 16 al'amarin da ɗaya daga cikin matan da wannan sabuwar guguwa ta hana ta dawowa majalisar ka Amuna Ibrahim Kadi ta nuna rashin jin daɗin ta
mun ragu ba wai bamu iya siyasa bane ba wai bamu da wanda suke bi mu bane ko sun yarda da mu in fact sun fi yarda da mu mata ma akan maza dan muna cika alkawari kuma idan muka zo Abuja ba ma kulle office din mu zauna koyaushe muna nan a constituency din mu to duk yanda aka yi siyasar Najeriya siyasar kudi ake yi to mu mata ba mu iya sata ba kuma ba mu da kudin da irin kudin da maza suke da shi. To ina jin daga cikin wayansu dalilan da abin da yasa muka koma baya.
Kina ganin nan gaba kuwa anya za a yi siyasar Najeriya da mata?
Za a yi kware ba abin da zai hana. So kin ga idan aka taka rawa aka ga rawan biyu ba dole su dawo ko da kudin ko ba kudin idan mace ta fito tana takarar tana neman office dole a zabe ta. Dan gaskiya mu muna aiki. So dole ne a yi da matan ba matan abin ba zai kike ba.
Ita kuwa sabuwar zababbiyar yar majalisar dattawa daga jihar Adamawa a tutar APC Binta Masi Garba ta yi roƙo ne a madadin mata da a kowane lokaci suke nuna sha'awar shiga takarar zabe musamman ma a jihohin arewa.
A yanzu nan da ya kamata a ce mata suna samu kashi 20 zuwa 25. Amma ban gan wani abin da ya bambanta da za a ce mace a ce kowane jihar ba zai iya kawo mace guda daya ba. In kowane jihar zai iya kawo mace guda daya to maganan incin matan da ake taimaka ana roƙan ma gwamnati da suka sa hannu kasashen da suka taru suka ce 35% affirmative action da Najeriya ta sa hannu ta
20%
yawa amma a yanzu nan ana yin shi ne an san shi ne a'a kar mu zo na yi wadara bai kai mutum ko ina baka ba yi ka kawo mutum sabon mutum ba gobe kuma ka sake ana kuka ana kashe kuɗi akan majalisa sabon majalisan da ka kawo wajibi ne ka sake kowa ya mishi menene aikin majalisa kuma komin ilimin ka sai ka doka shekara biyu kafin ka gane menene aikin majalisa amma mata ba mu samu ci gaba ba a arewacin Najeriya a kudanci sun samu ci gaba tunda a cikin 8 nan bakwai gaba daya daga kudanci ne.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayu muke.
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 1 da kusan minti 17. Ga shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin bangaren zattaswa yana da fifiko ne a kan bangarorin majalisa da shari'a a tsarin mulkin Najeriya. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A shekara ta 2006 jami'an hukumar FBI ta nan Amurka suka binciki ofishin ɗan majalisar wakilai William J. Jefferson a lokacin ɗan Democrat mai wakiltar jihar Louisiana saboda zarginsa da karɓar cin hanci da rashawa na kuɗi dala 90,000 da suka kama a cikin firji a gidansa. Wannan dai shine ɗan majalisa da kuka sani aka danganta shi da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. Wannan mataki na binciken ofishinsa ya janyo zazafar tankiya tsakanin bangaren majalisa da kuma bangaren zattaswa ƙarƙashin shugaba George Bush ƙarami. Yan majalisa suna zargin matakin binciken ya saba tsarin mulki kan yaucin bangaren majalisa. Yan majalisa sun dage cewa tilas a maido da dukkan abin da jami'an suka ɗauka daga ofishin ɗan majalisar. Su kuma a lokacin Attorney General da Director hukumar FBI a zamanin da wasu lauyoyin gwamnati masu yawa suka yi barazana za su yi murabus idan aka maida ɗan majalisar shaidar da aka kama a ofishinsa kan zargi da ake masa na cin hanci da rashawa. Shugaba Bush ya hana a kai ruwa rana ya bullo da hanyar dakushe wutar da ta taso ta wajen ba da umarnin a killace shaidar da aka kama a baiwa ma'aikatar shari'a da majalisa damar neman maslaha. Duk da haka magana ta kai gaban kotu, kuma ranar 3 ga watan Agusta a shekara ta 2007 kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta gundumar Colombia ta yanke hukuncin cewa FBI ta saba tsarin mulki kan hanyoyin da ta bi wajen gudanar da bincike a ofishin ɗan majalisar. Kotun ba ta ga aibi kansu mamen da suka kai ba. Alƙalan kotun su uku duka suka yanke hukuncin cewa tilas a maida ɗan majalisar takardu da bayanai da aka ɗauka daga ofishinsa muddin aka tabbatar cewa takardun suna da dangantaka da aikinsa na majalisa. Alƙalan suka ci gaba da cewa ƙarƙashin tsarin mulki tilas a killace takardun aikin majalisa daga binciken da jami'an hukumar FBI ko kuma duk wani jami'i daga ɓangaren zattaswa zai gudanar a ɓangaren majalisa. A hukuncin alƙalan suka ci gaba da cewa hukumar FBI ta keta tsarin mulkin Amurka kan yaucin ɓangarorin gwamnati. musamman sharadin cewa sashin ƴancin magana ko muhawara ta wajen sakarwa jaman FBI mara su binciki takardun aikin dan majalisar a yunkurin neman shaidar ya aikata laifi. Kotun ɗaukar ƙaran ta ce tilas a sakamakon wannan bincike ya haifar da fallasar kayan aikin majalisa ga ɓangaren zartaswa. To, mun kawo muku wannan bayanan ne ganin irin al'amura da suke faruwa da sunan demokradiyya a ƙasashe masu tasowa. ‘Yan makonni da suka wuce watakil kun saurari rahotanni kan yadda ‘yan sanda a jihar Niger suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa ‘yan majalisar jihar Niger. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari ya tambayi kwamishinan ‘yan sandan jihar dalilan mamayar da suka yi wa majalisar dokokin jihar.
It is that Adamu Usman that now said that house is not security should be at the last there.
Yace akwai takardar kotun da ke nuna cewa kar a cire Adamu Usman, kuma shi Adamu Usman din ne yace majalisar kar ta zauna jami'an tsaro su kula.
A jihar Ekiti ma a farkon shekarar nan kusan duka ƴan majalisar dokokin mafiyarin jihar ƴan jam'iyyar APC suna gudun hijira kan zargin gwamna Ayo Fayo she yana farautar su. Kuma ya ba da umarnin a rufe majalisar. A jihar Adamawa ma koda a ƙarshen watan jiya mun kawo muku rahoton cewa an tsige kakakin majalisar dokokin jihar bisa umarnin da ɓangaren zartaswa ta jihar ta bayar. Ga kaɗan daga cikin rahoton da muka gabatar muku ranar 30 ga watan jiya.
Dambarwar siyasar majalisar dokokin jihar Adamawa ya samo asali ne tun zamanin Murtala Nyako wanda ya rufe majalisar dokokin har na tsawon kwanaki 60 ko kwana-kwanan nan ma sai da gwamna James Balanglari shi ma ya rufe majalisar bayan ta dawo daga hutun makonni uku. Alhaji Abubakar Kamale dan siyasa ne mai sharhi kan lamuran yau da kullum ya ce al'amarin ba karamin koma baya yake jawo jihar Adamawa ba.
Ni a madadin su ma ni zan ja Allah ya isa mana. Dalili kuwa kwanan baya lokacin Murtala ya kwanaki 56 aka rufe majalisa ba dalili ba gara ba koma just kawai don kar a nada wani mutum ko kuma a tsige wani mutum a matsayin speaker. Kaga wannan ba karamin abin nan ba.
Wannan shine karo na uku da ake sauya shugabancin majalisar dokokin jihar Adamawa a wa'adin wannan gwamnati.
Ganin duka tsarin demokradiyya ake bi a nan Amurka da Najeriya, muka nemi sanin abinda tsarin mulkin Najeriya yayi tanadi dangane da ikon da kowani ɓangare yake da shi. Ga abin da lauya Hassan Liman ya ce mana.
Tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi masa gyare-gyare a kashi na 4 da na 5 da na 6 ta faɗi yanda rassan mulki na Najeriya suke. Wato na ɗaya ɓangaren majalisa za a sami ikon su da yanda aka kafa su a kashi na 4 na tsarin mulki ta Najeriya. Ɓangaren zartarwa wato shugaban ƙasa da gwamnoni kenan za a same shi a kashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya. Kuma ɓangaren shari'a za a same shi a kashi na 6 na tsarin mulkin Najeriya. To wato ma'ana a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya muna da rassa guda uku. Ɓangaren majalisa masu yin doka, ɓangaren zartarwa wato gwamna shugaban ƙasa da gwamnoni masu zartar da dokan da majalisa za ta yi na tarayya ko na jihohi da kuma aiwatar da ayyuka na gwamnati a tarayya ko jihohi ta Najeriya. Haka kuma a kashi na 6 kotuna wato daga kotun koli zuwa kotun babban kotun ta jiha har da wayansu kotuna da jihohi za su kirkiro su. To yanda aka raba tsari ko kuma iko a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya kenan.
Shin a ƙarƙashin waɗannan dokoki akwai wani sashe da yake da ƙarfi fiye da wani sashe?
A in ka dubi waɗannan sashen tsarin mulki da na ambata da kuma irin ikon da aka baiwa waɗannan ɓangarorin gwamnati, wato kowannensu yana da irin iko ko kuma aiki da tsarin mulki ta bashi. Wato abinda muke ce kenan a turance ko a tsarin harkan constitutionalism wato separation of powers, wato kowane ɓangare yana da matsayin da aka aje masa, amma kowanne daya daga cikin su baya iya aiwatar da aikinsa ba tare da daya yana rika cikin dinsa ko yana bincikin abin da shi yake ba.
Rahotanni da muke samu, kuma misali jihar Ekiti, gwamna ya sa an rufe majalisa, hajjan majalisa sun gudu. Akwai jihohi daban-daban da gwamnoni suke sawa an rufe majalisa. Na bayan nan Kwamishinan ƴan sanda a jihar Niger ya tura ƴan sanda da burkunun tsohuwa suka watsar da ƴan majalisa saboda ya ci akwai dokan kotu da tace kada a tsige shugaban majalisa. Alama bangaren zattaswa tana da ƙarfi kan majalisa kenan.
A Haji Sabo, ni a ganina kuma a sanina, yin haka da wayannan gwamnonin suka yi a jihansu ya saba wa tsarin mulkin Najeriya. Domin kuwa in aka samu miskila ko aka samu damuwa a kowane majalisa a ta jiha, to ba gwamna ne yake da iko ba. In aka kai bayani musamman ko ɗaya daga cikin wakilai na majalisar tarayya na wannan jihar suka kai rahoto zuwa wakilin majalisar tarayya na ƙasa, wato House of Representatives ko kuma majalisar dattawa, cewa akwai rigima a majalisa na jiha kaza wanda in ba an ɗauki mataki ba za a samu ɓaraka ko za a samu tashin hankali a wannan majalisa. To kakakin majalisar tarayya shine zai nada kwamiti a je a yi bincike, in ya tabbatar akwai miskila tukuna a nan take kakakin majalisar tarayya zai umarci cewa a rufe wannan majalisa. Ikon majalisar jiha, majalisar wakilai ta tarayya, ita za ta yi amfani da shi ta yi ayyukan da shi kamar majalisar jiha, amma babu inda aka ba gwamna na kowane jiha a Najeriya amma ya rufe majalisa.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Mustapha Nasiru Batsari da Sanusi Adamu da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya. A halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada cikakken goyon bayan da Amurka ke baiwa Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi da kuma wani sabon farmakin da dakarun da ba na soji ba ke shirin kaiwa da nufin sake kwato birnin Ramadi da ke Irakin daga hannun mayakan kungiyar ISIS mai da'awar kafa daular Islama. Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙara matsa lamba ga gwamnatocin ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya waɗanda ke nuna jinkiri wajen zuwa su ceto 'yan gudun hijira da 'yanci rani waɗanda suka rasa ta yi a tsakiyar teku bayan fatatakar masu safarar mutanen da aka yi. 'Yan sanda a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka sun faɗa jiya Talata cewa suna ɗaurar ɗamarar yiwuwar fuskantar ƙarin tashe-tashen hankula na ƙungiyoyin banga na mahaya babura bayan mummunan harbe-harben da aka yi tsakanin ƙungiyoyin mahaya babura masu gaba da juna da kuma 'yan sanda waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane tara lokacin cin abinci in rana a wani wurin cin abinci. Mai magana da yawun hukumar 'yan sandan Waku da ke jihar Texas, Patrick Swaton, ya ce da alamar ba a kawo ƙarshen faɗan nuna isa a jihar ba tsakanin ƙungiyar mahaya babura na Fandido da Chosakas. Ma'aikatar Sha'ar Amurka ta tuhumi wasu Sinawa shida da leƙen sirri da kuma satar bayanan fasahar kamfanoni.
To a gaishe ka da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan, sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin abokan aiki na musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da Kiba Hiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shirye da ma injiniya Jim Hammond da ya riga masa, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.